الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى لدك وندن جنيبه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 11 ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan hudu shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa kai ne a matsayinka na musulmi kana mu'amala ta saye da sayarwa da wanda ba musulmi ba shin in Allah ya masa rasuwa kana iya halartar jana'izar sa abinda zamu fada game da wannan tambaya shine a'a me muke nihi da a'a kwata kwata baya halarta ka halarci jana'izar sa ba ma wanda alaka ta saye da sayarwa ta hada ka da shi ko mun kusacin mutun da kai indai ba musulmi bane wanda ya mutu akan kafirci to haramun ne ka halarci jana'izar sa sai dai in ya kasance ba shi da ƴan uwa arna waɗanda za su jibinci jana'izar sa su je su yi rami su binne shi to anan ya zama wajibi akan ka a matsayin dan uwanka ne ka je ka yi rami ka binne shi irin yanda ake rami a binne jaki dalilin mu akan haka shine hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib Allah ya masa rasuwa Aliyu Allah ya kara masa yadda ya zo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi amminka Allah ya karbi rayuwarsa manzon Allah ya ce masa je ka binne shi Aliyu ya ce ya rasulallahi arni ne fa akan kafirci fa ya mutu manzo Allah ya ce masa je ka binne shi in ka gama binne shi ka zo ka fada mu Aliyu Allah ya kara masa yadda shi kadai ya je ya jibinci jana'izar mahaifinsa ma'ana shi ya je rami ya binne mahaifin da ya gama ya zo ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ma Ali je ka kai wanka wannan hadisi yana tabbatar da cewa baya halatta musulmi ya halarci jana'izar arni duk wanda ya mutu akan kafirci ko mun kusacin ka da shi to baya halatta ka halarci jana'izar shi inda a ce yana halatta musulmi ya halarci jana'izar arni to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci jana'izar mutuwar amminsa wan mahaifinsa ne ba to dan haka anan kai da kake makusancin shi in babu ƴan uwan shi arna waɗanda za su jibinci gawar shi su je su binne to ya zama wajibi a kanka ka je ka yi rami ka binne shi kuma bugu da ƙari ba a rawaito ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma adi ta'ziya game da mutuwar wannan mahaifi nashi dan haka duk wanda yake arni baya halatta a halarci jana'izar sa kuma ba maganar ta'ziya an gane ku ba mu domin musiba ce Allah ya raba mu da ita duk wanda yake ba musulmi ba datti ne a ban kasa idan ya riga ya tafi hutu ne aka samu ita kuma ta'aziyya a abin da ya zame ma musulmi musiba shine ake masa ta'aziyya, domin lafazin at-ta'aziyya abin da ake nihi shine at-tasbir, ma'ana ba da hakuri. To wanda musiba ta same shi shine ake ba hakuri, amma wanda yake ba musulmi ba dan Allah ya masa rasuwa, wannan ƙarin ci gaba ne aka samu a cikin musulunci, domin datti ya gushe daga ban ƙasa masu hana ruwa gudu. To dan haka a takaice dai, baya halarta ka halarci jana'izarsa. Sannan tambaya ta biyu, dan uwa ke cewa shin haka ne, akwai bambanci a wajen sallar gawa bangaren addu'a tsakanin yaro da wanda ba yaro ba? Kwarai ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaro karami akan yi masa sallar gawa, in aka ce yaro karami wanda bai balaga ba, an gane ku, akan masa sallar gawa, amma yi masa sallar gawa ba wajibi ba ce. Wanda ya balaga shine sallar gawa ta zama wajibi a kansa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa, wa iflu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi bil maghfira. A wata riwaya sai ya ce, wasiqu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi bil maghfira. Manzon Allah ya ce bari ana masa sallah, amma addu'ar manzon Allah ya ce ana kebance ta ga mahaifansa, cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya sanya wannan ɗana su da ya rasu ya zamanto wani gabacin lada ne gare su, wanda za su tarar da shi a gobe kiyama. Ya ce bari ana yi masa sallah. Shin kowane bari ne ake masa sallah? Ba a ma bari sallah sai idan ya cike wata hudu, an gane ko? Duk cikin da aka yi barinsa bayan cikar wata hudu, to wannan ana iya masa sallah, amma yi masa sallah ba dole bane ba. An gane haka, yaro karami wanda bai balaga ba, yi masa sallah ba wajibi bane, in an yi an kyautata, idan ba a masa ba kuma ba laifi ba kai. Ga dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibrahim, yana da kusan wata 18, Allah ya karbi rayuwarsa, amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ya binne shi ba tare da an yi masa sallah ba. To dan haka kenan, in yayi kasa da wata hudu, duk barin da yayi kasa da wata hudu ba maganar a yi masa sallah. Me yasa? Saboda kasancewar rai ma damun ba a busa masa ba, balantana a ce ya mutu. Domin da sai ya cike wata hudu a cikin cikin mahaifiya, Ubangiji ta'ala yakan turo mala'ika na musamman ya busa masa rai. Kenan wanda bai kai wata hudu ba, ba za a ce masa ma matacci. Me yasa? Saboda rai ma ba a busa masa ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa idan mani ya shiga cikin mahaifar mace, yakan kwashe kwana 40 yana nan a matsayinsa na mani bai canza ba. Ran da aka cike kwana 40 sai ya canza ya koma gudan jini. Wannan yana gudan jini sai ya samu kwana 40. Sannan in an cike 42 sai ya canza sai ya koma wata guntuwar tsoka. Wannan tsoka za ta kwashe kwana 40. Ran da ya cike 40 kin nan ta uku shine 40 su uku kenan, kwana 120 shine wata hudu. A ran nan Ubangiji ta'ala yakan daidaita halittar abin da yake nihin halitta a cikin mahaifa. Sawa me wannan dadi ne ko biyu ne ko sama da haka ko ƙasa da haka, a ran nan ake fitar da dukkan wasu gabbai, hannuwa da kafa da ido da hanci da kunne da sauransu. Sannan ya an gama a turo mala'ika na musamman a wakilta shi game da busa ma wannan darai. In ya busa masa rai, sannan a umarce shi cewa ya rubuta wasu kalimomi guda hudu, ya rubuta iya arzikinsa da zai ci a rayuwarsa, wanda wannan arziki da mala'ika ya rubuta ba zai koma zuwa ga Ubangiji ya bar daidai da kwaya ɗaya tashi a doron ƙasa. Sannan ya rubuta adadin kwanukan da zai yi a rayuwarsa, waɗannan kwanuka na rayuwa sai ya cike su gaba ɗaya, sannan zai koma ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba zai koma ga Ubangiji ba ya bar daidai da sai wani ɗaya na rayuwarsa a duniya. Sannan abu na uku, a rubuta aikinsa, shin aiki ne na ƙwarai na 'yan aljanna ko kuma aiki ne na 'yan wuta. Sannan abu na huɗu shine a rubuta shin ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne. To da haka a takaice kenan in ciki bari in yayi kasa da wata hudu ba maganar ayi masa sallah, amma in ya cike wata hudu in an ga damar yi masa sallah ana iya yi masa an yi an kyautata, amma idan ba a yi ba kuma ba laifi ba aka yi. Tambaya ta uku dan uwa ke cewa shin game da azumin Rajab shin wai akwai wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? A takaice azumin Rajab baye da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manya-manyan malamai magabata Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa littafi na musamman ya wallafa akan wannan mas'ala game da azumin Rajab, abinda ya fita da shi daidai da hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake nuna fadala ta azumin Rajab ko kuma keɓance azumin Rajab da yin azumi. Gaba ɗayan hadisan da suka zo yace imma hadisin ƙarya ko kuma hadisi wanda yake da'ifi. Haka Ibn Rajab Allah ya ji kansa shi ma yace gaba ɗayan hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin Rajab babu ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, galibin su hadisan ƙarya ne. Haka kuma wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa shi ma ya tabbatar da cewa gaba ɗayan hadisan da suka zo a game da azumin Rajab babu faɗa, babu hadisi ɗaya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mafi yawan su hadisan ƙarya ne, kirkira su aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda waɗannan hadisai inda ke akwai su a jibge irin su littafin da ake kiran shi Nuzhatul Majalis, da littafin da ake kiran shi Durratun Nasihin, da littafin da ake kiran shi da suna Tanbihul Ghafilin, irin su Qurratul Uyun, irin su Bada'iuz Zuhur, irin su Raudul Faiq, wanda waɗannan irin su Ihya'u Ulumuddin, waɗannan littattafai suna ɗaya daga cikin littattafan da malamai suka ce a kiyaye su ba dan komai ba, saboda littattafai ne waɗanda aka labce su aka shaƙe su da hadisai waɗanda suke na ƙarya. Don haka babu daidai da hadisi ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata game da azumin Rajab. Don haka azumin watan Rajab daidai yake da sauran watanni. In ka saba yin azumin Litinin da Alhamis ko azumi uku a kowane wata ko azumi irin na Annabi Dawud, yau ka yi gobe ka huta, jibi ka yi gata ka huta, to ba laifi ka kan iya yin azuminka. Amma maganar cewa wanda ya azumci Alhamis ta farko da Juma'a da Asabar wato na watan Rajab wai za a bashi ibada ta shekara 900, kuma wata taguwa za ta zo a ranar kiyama ta ɗauke shi wai ba za ta taka burki da shi sai a gidan aljanna. Da kuma har na ji wani malami yana faɗa wai duk wanda ya azumci kwanuka uku na farkon Rajab wai Allah zai sanya wani mala'ika gaba ɗaya littafin da yi na aikin shi wai a kucinci na aiki, a kucinci na littafin. To an ciccire littafin, shi kuma littafin abin da yake cikin shi akwai ayyuka na lada, akwai ayyuka na banza, kai kuma ka ce gaba ɗaya an kucinci na littafin an watsar da shi. Kuma Allah ya faɗa mana wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Ubangiji ta'ala yace kowane mutum mukan wato lazumta masa littafin aikinsa, murata ya masa a wuya. Wannan littafi yana tashi a ranar kiyama, wannan littafi zai ganshi a buɗe, sai a ce masa karanta littafin ka da kanka a yau, ka isa ka zame ma kanka mai lissafi, baka buƙatar wani ya taya ka lissafi. Kowane ɗan adam wannan littafi nashi za a haɗa shi da shi, da zaran an yi busa ta alkiyama kowa zai tashi ga littafinsa. Kuma littafin ba sai ka yi famar buɗewa a buɗe za ka gan shi, kuma ko baka iya rubutu da karatu a nan duniya a ran nan za ka karanta. Kuma komin bamancinka a wajen lissafi, in baka iya lissafi ba a ran nan za ka zamantu mai lissafi mai ƙididdiga, kai da kanka za ka ma kanka ƙididdiga game da ayyukan da ka shuka a rayuwarka. To kai ko ka ce an ciccire littafin an watsar da shi, to don haka babu hadisin da ya inganta game da wato azumin Rajab. Kenan yana daidai da kowane wata azumin da ka saba yi wanda ya tabbata a sunna mutum zai ci gaba da yi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna cikin littafin da ke bayani game da ladabba na cin abinci da shan abin sha, darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da ladubba na shan abin sha, wanda an so idan kana shan duk wani abin sha to ka lumfasa su uku. Kamar misali, ruwa ne kake sha a makayi, to ana buƙatar ka yi lumfashi su uku, ka lumfasa su uku. Idan za ka yi wannan lumfashi kuma ka yi shi a wajen makayi, ba a cikin makayi ba, kamar yanda haka shi ne karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ya kafa kai yana shan abin sha, idan ya sha ya sha, sai ya ɗan janye makayin ya maida gefe, sai ya ɗan lumfasa, sannan kuma sai ya dawo da shi ya ci gaba da sha, sannan kuma sai ya ɗan janye ya lumfasa, sai ya maimaita su uku. Wanda bayani ya gabata, dawo da lumfashi a cikin makayi, wannan haramun ne, baya halatta, baya halatta. Hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hane mu cewa kada mu dawo da lumfashi a cikin makayi shine kasancewar dan kada mu kazantar da wannan abin sha ga wanda zai biyo baya, domin kasancewar dawo da lumfashi a cikin makayi wani lokaci wani yakan kasance yana da wato wani lumfashi wanda yake fitowa da wari daga cikin ciki, idan ya dawo yakan iya kasantar da wannan ruwa ya canza masa gu, saboda wato uwar hanji ta ɗan adam duk lokacin da ta wohinta game da abinci, musamman lokacin da mutum yake jin yunwa, idan ya dawo da lumfashi zaka ji lumfashi yana wari. Dan haka mai azumi, idan ya wuni yana azumi, zaka ji lumfashinsa yana da wari. Me yasa? Saboda uwar hanjin shi ta wohinta game da abinci. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami ssaimi atyabu inda Allah min rihil misk. Manzo Allah yace na rantse da ubangijin da mallakar rayuwata ke hannunsa, ɗoyin bakin mai azumi, ma'ana warin da yake fita daga bakin mai azumi a wajen Allah ya fi almiski ƙanshi. To wannan ɗoyi da yake fita daga bakin ɗan adam, wasu malamai suka ce don haka ai an karhanta mai azumi ya ringa yin asuwaki don kada ya busar da wannan wari na bakinsa. Malamai suka ce a'a, ai shi wannan wari ba a baki ba ne ba yake a haƙora, wohintar uwar hanji shi ne yake tado wannan wari. Idan mutum ya dawo da lumfashi zai dawo da wani wari. To don haka galibi wani yakan yana da irin wannan ɗabi'a, idan ya dawo da wannan lumfashi nashi yakan iya kazantar da wannan abin sha. Kuma wani lokaci yakan iya kasancewa wata busasshiyar majina ta mallake a hancinsa, a taƙaice ta suni kenan. Idan ya dawo da wannan lumfashi yakan iya faduwa ya fada cikin wannan abin sha, kaga ya kazantar da shi ga wanda zai biyo baya. Wannan ita ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya haramta mana dawo da lumfashi a cikin makayi lokacin da muke shan abin sha. Hadisi na ƙarshe a baban wanda muka karanta shi shine hadisin Sahal ibn Sa'ad, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci utiya bi sharabin fa shariba minhu, an zo masa da abin sha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai ya sha, wa an yaminihi gulam, a damarsa wato akwai wani yaro karami, wa an yasarihi ashiyakun, a hagunkinsa wato akwai wasu dattawa, fa qala lil gulam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga yara, yace masa a ta zanu li an udiya haula, yaro zaka iya bani izinin in meka ma waɗannan dattawa su sha kafin ka sha, saboda haƙƙinsa ne shi yaron a bashi. Me yasa? Saboda a dama yake. Wanda hadisi ya gabata, hadisin Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci an zo masa da madara wanda an gauraya ta da ruwa, a damarsa akwai wani baƙawi a zaune, wa an yasarihi Abu Bakar radiyallahu anhu, a hagunkinsa kuma ga Abu Bakar a zaune, fa shariba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha wannan madara ya gama, thumma a'tala arabiya, manzon Allah sai ya miƙa ma wannan baƙawi da ke damarsa. wa qala sai manzon Allah ya faɗa sai yace al aymana fal ayman wato na dama ake fara ba sannan shi ma ya ba wanda ke damar sa shi ma ya ba wanda ke damar sa har ya zagayo to dan haka anan shi wannan yaro yana hagu yana damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dattawan suna hagunkin sa da ya gama sai ya nemi izini ga yaron yace ya gulam a ta'azanuli manzon Allah yace shin zaka iya bani izini an udiya haula in ba waɗannan dattawan su sha fa qala al gulam la wallahi yaron sai yace rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni yace la usiru bi nasibi minka ahada yace ya rasulullahi bazan fifita daidai da mutun daya wato game da ragona game da kai yace bazan fifita wani in bashi sauran ka zan yarda in ba wani wanda saura ne kuma abucin albarka yaya zan fifita wani akan akaina to dan haka a lokacin nan fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya azagi dauniyar wato a hannun yaron manzon Allah ya ce masa karbi tunda baka ba su izini tunda ba za ka ba da izini ba haƙƙinka ne dole a baka kenan wannan abin da muke so mu gane ko mahaifinka ne a hagunkinka in dai ka gama shan abin sha to wanda yake damar ka dole shi zaka ba sai dai anan ta fuskar ladabi idan wuri ya kasance akwai manya akwai masu daraja misali kamar mahaifanka to anan in an kawo abin sha abin da ya kamata a ba babban ya sha tukun shi babban in ya sha ya gama kenan sai ya ba duk waɗanda suke sai ya ba wanda yake damar sa shi ma ya ba wanda yake damar sa wato har ya zagayo zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu karahati shurbi min famili qirbati wa nahwiha wa bayani annahu karahatu tanzihi la tahrim ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu annahu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو الكربة متفق عليه وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في كربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعت رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم Malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin wato shan ruwa min famili kirba wa nahwiha wato daga bakin salka wa nahwiha da abin da ya kama da haka kamar misali mutum ya kafa bakin salka a bakin shi ya sha ko abin da yayi kama da haka menene yayi kama da salka kamar bido wanda muke amfani da su a yau duk wani makayi wanda ake zuba ruwa a cikin sa shine yace babu karahati shurbi min famil qirba wato babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin shan abin sha min famil qirba wato daga bakin salka wani hawi hada abin da yake kama da haka sai yace wa bayani annahu karahatu tanzihi la tahri malan yace da bayani game da cewa hanin wato hani ne wanda yake na karhanci ma'ana tsarkakewa ba haramci ba kamar yadda shi malam ya fahimci haka, kamar yadda kuma insha Allah karin bayani zai zuwa kan haka. Anan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasi al-askiya, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani game da karya bakin salka. Mi yake nihi da karya bakin salka? Shine yace ai an tuksara afwahuha wa yushraba minha, wato shine a lankwasa bakin salka domin a sha ruwan da yake ciki daga bakin. Kenan mutum ya dan lankwaso bakin salka ya karkato ya sa bakinsa sannan ya sha. Shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da haka. Menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi hani game da cewa kada mutum ya kafa bakin salka ko abin da yake kama da salka a bakinsa ya sha? Wato shine dan kada mutum ya kazamtar da wannan ruwa ga wanda zai biyo baya. Mun yi bayani hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi game da dawo da lumfashi a cikin abin sha, shine kada wata iska ta dawo, in ta dawo ta kazamtar da wannan ruwa. Kuma illa ta biyu, mi yiwa wannan salka in har abu da take, yakan iya yiwa wani abu ya shiga cikinta ko wani kwari ko abin da yake kama da haka. Kaga lokacin da ka kafa bakin salka a bakinka ko ka kafa wato bakin bido a bakinka, ba mamaki in wani abu ya fada a cikin wannan bidon kin ko a cikin wannan salka kin zai iya wuce maka ya cutar da kai ba tare da ka sani ba. Amma kaddara cewa ka zubo ruwan a cikin wani kofi ko a cikin wani makayi, to wannan duk wani abu wanda yake cikin shi na tattaka ko wani abu da zai iya cutar da kai zaka iya ganin shi ka zubar da shi. To dan haka anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani, shine yace naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasi al-askiya, wato game da lankwasa bakin salka, yani an tuksara afwahuha, wato shine a karkata bakin a lankwasa shi wa yushraba minha, a sha daga bakin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani. To dan haka anan kenan dan a kiyaye mana lafiyar mu ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana hani game da haka, dan kada mu je wato mu aikata abin da zai iya cutar da mu. Me yiwa akwai wani kwari a cikin ruwa, musamman lokacin da ya kasance salkar a bude ko kabar gudu a bude, wani kwari yakan iya shiga ba tare da ka san ya shiga ba. Kaga lokacin da ka kafa kai kana sha yakan iya wuce maka, idan ya wuce maka kuma cutar da kai zai yi. Amma kaddara cewa wani kofi ne ko wani kwano ka karkato ka zuba, kenan anan in ma akwai wani abu wanda zai iya cutar da kai da izinin Allah zaka iya gani, in ka gani zaka iya fitar da shi. Sannan bayani na farko da muka yi kenan, dan kada wato duyin da yake fita daga bakinka ya kazamtar da wannan ruwa ga wanda zai biyo baya. Kenan saboda waɗannan hikimomi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana hani. A takaice dai wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kafa bakin wudu ko salka mutun ya kafa a bakinsa ya sha. Iya abinda ake bukata mutun ya karkato kenan ya sha. Sannan hadisi na biyu a baban shi ne hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa'i aw al-qirba, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da shan abin sha daga bakin salka, sai yace aw al-qirba ko kuma karamar salka. Idan aka ce as-siqa, wato mufrad ne, jam'unsa shine askiya, ma'ana babbar salka wadda ake cika ta da ruwa, ita ce ake kira da as-siqa. Idan aka ce al-qirba, ita ce yar karamar salka wanda mutum yana iya rataya ta ma a kafadarsa kamar wanda yake matafiya, kamar yadda muke rataye gudu a yau. To akwai yar karamar salka da ake yi, ita ce ake kiranta qirba. Idan aka ce as-siqa, ita ce babbar salka. Kenan da karamar salka da wadda take babba gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da shan abin sha wato daga bakin salkar. kenan haka koda bido ne karami abin da ya dace kenan ka zuba a cikin wani kofi ka sha an gane ko shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan hadisi na uku a baban shine hadisin Ummu Sabit ita ce kabsha yar Sabit wanda ƴar uwa ce ta Hassan ibnu Sabit Allah ya kara musu yadda tana faɗa cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo guna fashariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sha ruwa daga bakin salka salkar tana rataye kuma manzon Allah a tsaye ya kamo bakin salkar manzon Allah ya kafa a bakin sa ya sha fa qumtu ila fiha tace sai nayi maza da ya gama na tashi naje na kama bakin salkar fa qatatu tace na sa wuka na yanku shi an gane ko yana gama shan sai ta yi gaggawa ta je ta kama bakin salkar da wuka ta yanke shi ta kawo ta aje ganima ce Allah ya koro mata ganimar da babu wata ganima sama da ita shine malam bayan ya faɗa mana marwaycin hadisin cewa al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin ya faɗa yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce shine malam yace wa inna ma qata'ata wato ita kausha ta yanke bakin wannan salkar li ta hafaza mawdi'a fami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa tatabarraka bihi dan ta kiyaye gurbin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta nemi albarka da shi ma'ana abin da ya taba bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ta nemi albarka da shi dan haka ta je ta yanke wannan bakin salkar wata sunahu ana dibtani dibtizal kuma ta kiyaye wannan abin da ya dafa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato game da wulakanta ma'ana ta je ta yanke bakin salkar ta kawo ta aji tana nema albarka da shi wanda wannan yana nuna mana duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu ne wanda yake ma'abucin albarka amma wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya shafe shi to wannan abu ne wanda yake ma'abucin albarka musamman wannan bakin salka wanda ya taba ya hadu da miyan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka ta yanke dan ta nemi albarka da shi wanda irin haka ya taba faruwa ga Mahmud ibn Rabi Allah ya kara masa yadda yake cewa bana mantawa yace ina yaro karami yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je gidanmu da ya je manzon Allah sai ya sanya aka ciko guga da ruwa aka bashi manzon Allah sai ya gumtsa ruwa da ya gumtsa sai ya furza mun a fuska yace a lokacin nan ina dan shekara 4 yace wallahi ina sanin ban manta ba ina dan shekara 4 manzon Allah ya zo gidanmu ya sa aka janyo ruwa a guga aka bashi da ya gumtsa sai ya furza mun wannan ruwa a fuska manzon Allah ya furza masa wannan ruwa a fuska saboda wasu manufofi manufa ta farko ala wajhil muda'aba irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wasa da kankanan yara domin ya faranta musu zuciya ka san shi yaro karami abin da yake so kai ta masa wasa yayi ta dariya yana jin dadi dan haka manzon Allah ya gumtsu ruwa ya furza masa a fuska abu na biyu domin ya samu albarka da miyan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya gaurari da wannan ruwa to dan haka duk abin da ya fita daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shafi jikinsa to wannan abu ne wanda yake ma'abucin albarka wanda kuma hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya gama wato hajjinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirayi wanzamin sa ya miƙa masa bangaren dama manzon Allah ya ce masa aske da ya gama aske masa bangaren kansa na dama manzon Allah ya dauki wannan gashi gaba ɗaya sai ya ba Abu Talha ya ce naka ne sannan kuma ya ba wanzamin bangaren hagun manzon Allah ya ce masa aske da ya gama askewa manzon Allah ya koma ba Abu Talha ya ce a raba ma jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu gashi uku wani ya samu sama da haka Ummu Salama Allah ya kara mata yadda iya abinda ta samu sai ta je ta saka shi a cikin wani tangaran wato na azurfa ta ajiye shi a nan. Idan an kawo marar lafiya sai ta zuba ruwa ta walwala ta bashi ya sha da izinin Allah da albarkar gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take yankin mutum sai ya samu lafiya. To irin waɗannan abu sun keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, babu wani da za a nemi albarka da miyan bakinsa ko da gashinsa ko da rigarsa ko da wandonsa ko da takalminsa ko da wani abu da ya shafi jikin shi, wannan kadai ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yanda hadisi ne ingantacce, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yayi arwalla sahabbai sai sun kusa su yaƙi junansu a kan ruwan arwallon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wanda ya samu sai ya dan goga a jikin shi, wanda bai samu ba sai ya goga a jikin wani. In kaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sahabbai wato suna turayya da juna, kowa fama yake wannan majina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta faɗo a jikin shi, murji a jikin shi domin neman albarka. To wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda bayani ya gabata. An gane ko ba wanda zaka kiyasta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka? Me yake nuna mana ya keɓanta da shi? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya bar duniya bai bar ba wani ma'abucin albarka mai daraja sama da Abu Bakar. Sahabbai ba su taɓa neman albarka da ruwan arwalla na Abu Bakar ko majinarsa ko miyansa ko tufafinsa. Babu wanda ya taɓa neman albarka da ko gashin Abu Bakar, Allah ya ƙara masa yadda. Miyas ko Abu Bakar ko Umar ko Usman ko Ali, saboda sun fahimci abin ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan bugu da ƙari, wane ne zaka kiyasta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama? Babu wanda zaka auna shi ka ce yayi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma bugu da ƙari, malamai suka ce ita neman albarka abu ne wanda yake yana da alaka da abin da ke cikin zuciya. Sanin abin da ke cikin zuciya wannan ko ya keɓanta ga Ubangiji subhanahu wata'ala. In aka ce nagarta, nagarta ta hakika ita ce nagarta ta zuciya. Sanin cewa wane na ƙwarai ne ɗari saman ɗari abu ne wanda yake da alaka da zuciya. Sanin abin da ke cikin zuciyar bawa ya keɓanta da Ubangiji subhanahu wata'ala. Kuma in har ka ce aka iya neman albarka da wani, to wannan da zaka nemi albarka da miyansa ko da majinarsa ko da tufafinsa, shin an san da abin da zai cika zai bar duniya? Ba sani ba. Innamal umuru bil khawatim. Manzo Allah yana faɗa, yana cewa ku san da cewa al'amura ana nura da su da abin da mutum ya cika. Yakan iya cikawa da imani, yakan iya cikawa ba da imani ba, wani iyazu billah. Kuma sannan neman albarka da miyan wani ko da majinarsa ko da gashin kansa ko da abin da ya shafi jikinsa, wannan zai iya sanya masa jiji da kai ya ringa ganin cewa shi wata tsiya ne har ya kai shi zuwa ga halaka. A takaice dai wannan abu ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Babu wani da aka taɓa neman albarka da abin da ya shafi jikinsa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shine anan sai ta tashi ta yanke bakin salkar ta je ta koye shi ba dan komai ba dan ta nemi albarka da shi. Shine malam sai ya ce wa hadhal hadithu mahmulun ala bayanil jawazi. Wato wannan hadisi malam ya ce za a dauke shi akan bayani game da halaccin sha wato daga bakin salka in har ya kama. An gane ko? Yana halatta mutun ya sha. Sai ya ce wal hadisani sabiqani li bayanil afdali wal akmal. Hadisai biyu waɗanda suka gabata waɗanda suke hani game da sha, game da kafa bakin salka a baki mutun ya sha, malam yace waɗannan hadisai suna bayani game da abin da yafi, wanda yafi dacewa. Kenan shine ka karkato ka zubo a cikin wani kofi ka sha, shi yafi dacewa da ka kafa bakin salka ko bakin bido a bakinka. To illa kasancewar anan kamar yanda malamai suka tantance suka ce wannan hadisai da suke hani game da shan abin sha daga bakin salka ko bakin bulu suna nan a matsayinsu hani ne wanda yake na haramci. An gane ko? Haramun ne mutum ya kafa bakin salka a bakinsa ko ya kafa bakin bulu. Shi wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha a tsaye kuma daga bakin salka, malamai suka ce wannan za a ɗauke shi akan larura ne. misali salkace a ratayi wanda saukota ma aiki ne babu yanda za a yi kenan a nan in har ya kama a hali wanda yake na darura to babu laifi mutum yakan iya sha daga bakin salkar amma in dai babu wata larura to haramu ne mutum ya sha daga bakin salka ko kuma bakin bido abin da ya dace mutum ya karkato ya zuba a cikin wani makayi ya sha wannan shine ya dace babu karahatin nafkhi fi sharab ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama naha anin nafkhi fi sharab fa qala rajul القذات أراها في الإناء فقال أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبني لقدها إذن أنفيك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na karhancin yin busa a cikin abin sha ma'ana an ki idan kana shan abin sha wato kai busa ma'ana ka busa wannan abin sha an gane ku shine anan malam yazo mana da hadisin kenan mu gane su wadancan hadisai abinda suka wanda suka gabata dawo da lumfashi a cikin makayi idan mutun yana shan abin sha haramun ne baya halatta to wannan shi kuma yana maganar busa menene busa ka busa abin sha domin ka kore wani abu a cikin abinda kake sha ka dan busa ya dan yi gaba to wannan kwata-kwata shi ma baya halatta baya dacewa shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi sharab manzon Allah yayi hani game da busa a cikin abin sha ma'ana in kana shan abin sha to an ki wato kai busa a cikin wannan abin sha misali sai kaga wani dan abu ko wani dan abu ya fada cikin wannan ruwa to maimakon ka busa domin wannan abu ya dan ja baya abinda ake bukata shine ka karkata wannan makayi ka zubar da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da busa a cikin abin sha shine yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi sharab yayi hani game da busa a cikin abin sha faqala rajulun wani mutum sai ya fada sai ya ce alqazatu araha filina yace to ya rasulullahi kace kar mu yi busa a cikin abin sha wani lokaci ko mukan ga wata el qazamta wato a cikin abin sha kaga wani kara ko wani kaikai ko wani abu da yake kama da haka yace araha filina yace alqazatu araha filina yace ya rasulullahi nakan ga wani el qazamta wani tattaka a cikin abin shin yaya zamu yi faqala sai manzon Allah yace ahriqha yace in kaga kazantar manzon Allah yace ka karkata ka zubar da ita qala sai yace to naji inni la arwa min nafasin wahid yace ya rasulullahi in ina shan abin sha yace alumfashi dai bana iya koshi alumfashi dai yace insha yi kakkak insha alumfashi dai yace bana koshi yaya zan yi qala sai manzo Allah yace masa fa abini laqadaha idan an fika yace in har baka koshi game da abin sha alumfashi daya manzo Allah yace to ka nisanta makayin daga bakin ka ka dan lumfasa sannan ka dawo kuma ka koma sha hallo in baka koshi ba ka bukaci yin lumfashi ka dan janye makayin ka dan lumfasa sannan ka dawo da shi wanda hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sha abin sha alumfashi uku idan ya kafa kai ya sha sai ya dan janye idan ya dan lumfasa ya dan huta sannan kuma sai ya maida hallo ya sha sannan kuma sai ya dan janye makayin ya maida gefe hallo ya dan lumfasa sannan ya dawo da shi to shine anan shi sahabin bayan da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da busa a cikin abin sha sai ya bada uzurin sa yace to alqazatu araha filina yace ya rasulullahi nakan ga kazamta a cikin abin sha a cikin makayi wani lokaci to yaya zamu yi tunda ka ce kar mu yi dusa fa qala sai yace a harika yace manzo Allah yace zubar da wannan kazamtar ma'ana ka karkata makayin kenan abin da yake cikin na kazamtar ka zubar da shi qala sai yace inni la arwa min nafasin wahidin yace ni ba na koshi game da lumfashi daya in aka ce annafas wato shine lumfashi kenan idan ka ce annafs kama fa'ul in sukun ita ce rai kenan shine yace inni la arwa yace ni ba na koshi game da abin sha min nafasin wahidin yace a lumfashi daya qala sai manzo Allah yace masa fa abini laqad ha idan anfika yace in har baka koshi game da abin sha a lumfashi daya manzo Allah yace masa to ka nisanta makayin daga bakinka in ka lumfasa manzo Allah yace ka dawo ka ci gaba da sha hallo in ka buƙaci lumfashin baka koshi ba hallo ka janye makayin ka dan lumfasa sannan ka dawo da shi a takaice wannan hadisi me yake karantar da mu shine haramcin yin busa a cikin abin sha hikima anan shine kamar yanda bayani ya gabata wajen busa zaka iya dawowa da wani lumfashi lumfashin da zai iya kazantar da wannan ruwa kaga wanda zai sha bayanka kenan anan zai yi kyamar wannan ruwa ko kana iya zuwa wajen busa wata wani majina ta soni bushashiyar majina ta biyo ta fada cikin abin sha kaga wanda zai sha wanda zai biyo baya zai iya kyamar wannan abin sha kenan ka kazantar da shi sannan hadisi na biyu a baban wato shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da dawo da lumfashi a cikin makayi aw yunfakha fihi kuma yayi hani game da yin lumfashi a cikin makayi wannan yin busa a cikin makayi aw anan bata fa'idantar da kukuntu aw anan tana matsayin wawu wadda take fa'idantar da at-tanwi ma'ana nau'in tawa kenan yayi hani game da yin lumfashi a cikin makayi lokacin da mutum yake shan abin sha sannan yayi hani game da yin busa a cikin makayi in har kaga wani abu na gazamta a cikin makayin maimakon ka busa haka ma'ana ya dan ja da baya to yin haka baya dacewa haramun ne abinda zaka yi sai ka karkata makayin ka zubar da abinda yake ciki na kazantar in ya so ka ci gaba da sha kenan a takaice shi ma wannan hadisin kenan yana hani game da yin busa a cikin abin sha malan na faɗa al-imamu tirmizi ya rawaito hadisin hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce kenan dan haka wajibi ne in zaka yi lumfashi in kana shan abin sha ka yi lumfashi a wajen makayi yin lumfashi a cikin makayi lokacin da mutum yake shan abin sha ko yin busa a cikin makayi gabaɗaya wannan haramun ne baya halatta nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك